Maharan Boko Haram suna ta kai waɗansu harhare a jihar Arewa mai nisa a ƙauyen Homaka a ƙaramin hukumar Mora anda wani ɗan ƙunan bakin wake ya kwance ɗamarar da yake ɗauke da shi a cikin tsakiyar al'umma. Ya yi sanadiyan mutuwar mutane guda hudu, sama da goma kuma suka jikkata. Yanzu haka dai an garzaya da su asibitin Mora, ana ba su kulawa ta musamman. Jim kaɗan da kai harin sai aka gano wani wanda yake nema ya kwance nasa bawa man a wani bariki na sojojin kasar jamhuriyar Kamaru dab da kan iyakar kasar Najeriya, amma bai samu nasara ba. An gano shi mai bawa kakakin ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru shawara ta bangaren yaki da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Mr. Lawali Jika ya ce kamar dai akwai lauje a cikin nadi.
Zan baka wannan bayani ne a matsayina na mai bada shawara na ministan hukumar tsaro na sadarwa da yake a wannan ƙaurewa. Madauki tsaron matakai kasan mun zauna mun yi taro da ainihin ministan tsaro Jibiti Asomo wanda ya ja mana kunna kuma ya ainihin gaya mana cewa ya kamata mu ainihin sa ido game da al'amura da ke faruwa, da yake kakamanta cewa yau kwana uku kenan muka kama wasu cikin yan gudun hijira na Boko Haram suka fito daga kasar Najeriya. Shi yasa yanzu abin da ya faru gaskiya abin ya tada hankalin mutane, saboda mun lura cewa wata ƙungiyar Boko Haram suna ainihin sake shiga a kowane lokaci. Yanzu kuma suna shiga mu ne ta talakawa wadda suka taimaka musu na ainihin afkawa mazaunan kasar Kamaru. Shi yasa muka ce abin da ya kamata a yi za mu yi bincike gida gida, mu shiga gida gida ne kuma mu ainihin gani mu lura mu tabbatar da ba 'yan ƙungiyar Boko Haram daga cikin mazaunan wannan ƙauyuka a Arewa mai nisa musamman da shashin ainihin garin Hamuka.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.